batata hay huma tan kuma ko has kai gona kama goin has kai gona kama goin kama goin haga agana wa unug lahay ilmo harf kai qorti darin ku hawisa waqtidan kuma firan